A yanzu ya rada ministan kiwon lafiya Dr. Ilyasu Idi mai nasara ke gudanarwa yanzu haka a karkarar magariya da ke yankin Zandar tawagar da ta hada da shugaban kungiyar kasa da kasa ta MSFCs Rashin Nishar aka gano cewa bayanan da Madam Anpite ta bayar a makon jiya wanda yake cewa yaro goma ne ke hallaka a kowace rana a wannan yanki sakamakon tsanantar matsalolin cizon sauro da cutar tamowa babu karshen gaskiya a tare da shi.
Kun ga inda muka bude register wanda ake gwajin mutuwar yara cikin ma wata wanda ya shude September 2 zuwa 30 ga rai su goma mun ka iske wanda sun kamu da cikin wannan wata in an ka doka bisa fadin duka jihar magariya ko department ta magariya abinda an ka samu adadin wadanda sun kamu da cutar cizon sauro 75 su a san kanzini cikin su an samu mutum 123 da sun karasa rayuwarsu kuma bisa tsawon wata 9 kenan zance da suka kodi wancan zancen kariya ne na cewa kamar mutum 10 duk ini.
Kungiyar Medicine Sans Frontiere wacce ke daya daga cikin kungiyoyin da ke yi wa gwamnatin Nijar rakiya a fannin kiwon lafiya ta nisantar da kanta da abinda wannan jami'ar kiwon lafiya ta faɗa a wata bidiyon da aka yaɗa a shafukan sada zumunta a makon jiya. Saboda haka gwamnatin Nijar ta buƙace ta ta gaggauta ficewa daga ƙasar cikin awowi 48 bisa dalilan da minista Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya bayyana wa manema labarai.
Da muka tambaye ta me yasa ta wannan abun da farin ta ce a ita an ce ta yi da baya ta kasa faɗin wanda ya ce ta yi wannan abun. Shi shugaban kungiyar wanda ake ce ma representant PAE na MSF ya ce wannan ta yi ne da sunanta. Kenan tunda ta yi da sunanta kenan waye kamata a yi ma hukunci ita kamata a yi ma hukunci don haka an kai mata wannan hukuncin da kun ka gani.
Sai dai masu kare haƙƙin ɗan adam irin su Salisu Ahmadu na kadar da Concertation Action Citoyen na ganin rashin dacewar wannan mataki. Yana mai cewa ba a yi wa wannan jami'ar sa kai adalci ba.
To mine nata don ta sace gashi abubuwan da ta gani a fuskan tirai. To ko da ya zamanto kukun aika wani wanda yake ba da rahoton bamban nata sai a zo a gama rahoton guda biyu a ga me za a tace me za a amfani da wannan kutukan bangaren guda biyu.
Masasar cizon sauro yana daga cikin cututtukan da masana suka saka a sahun gaban waɗanda suka fi halaka yara ƙanana a ƙasashe masu tasowa musamman dai a nahiyar Afirka. Haka kuma jamhuriyar Nijar ma bata tsira ba daga wannan matsala. Sule Mummuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.